da tauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 58 karkashin jagorancin mai shari'a Aminu Muhammad Gabari inda wato matasan nan da aka hukunta Mubarak Muhammad da Nazifi Isa wato suka ci gaba da aikin da wannan kotun ta saka su a karkashin kulawar ASC Umaru Bumbo da Bashir Rabi'u Yantandu a daidai wannan lokaci tuni sun zo sun yi sharar da aka umarce su kuma ina tare da su a daidai wannan lokaci zamu so mu ji cikakken suna
sunana Mubarak Muhammad wanda aka sani a kafafen sada zumunta da Mubarak Unique Picking
Mubarak tun da fari da laifin ne aka tuhume ka kuma har aka kai ga wannan gaba da ake yanzu
to da fari an tuhume ni da laifin cin zarafin mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Umar Abdullahi Ganduje so da kuma dai wasu tuhume-tuhume amma dai wannan shine mahallin shahid babban abin da aka sa a gaba na tuhumar
an kawo ku kotu kun amsa hukuncin da aka yi muku
amma na hukunci ina jin kamar guda hudu an ci mu taron kuɗi na laifuka guda biyu sannan an ba mu community service ma'ana shara kenan da wanke banɗaki sannan kuma sai tare bulala da aka yi mana guda 20 kowannenmu
zuwa yanzu wannan hukunci da aka yi muku ko ya zama misali izina a wajen ku
to tun kafin a mana ma hukuncin mu kuma mun yi mun gane mistake din mu kuma muna kokarin mu ga cewa mun gyara a gaba har izuwa ma yanzu
yanzu misali kuna zuwa kuna yin sharar yaya kuke ji
ito kai muna zuwa muna yi ba wani abu ne ba tunda hukuma ko wace kotu ta buƙaci mu ta kunce ta umarci mu da mu zo mu kaga to ba mu da wani zabi dole za mu zo mu ko da dadi ko babu dadi
misali kai Mubarak sunan ka yayi kauri wajen wannan harka ta TikTok ana ganin ka kana dan datse wato bidiyo na manyan mutane kana yi musu tambayoyi suna bada amsa dan ai dariya to yanzu zaka ci gaba da yin wannan kokuwa shi ma wannan din zaka dakatar sakamakon wannan abin da ya faru
to ai ka san ba in ka ce ana datsewa duk da bidiyon ya kasu kashi kashi in ka ce ana datsa bidiyo ai tambaya su bada amsa kaga wannan ba wai cin mutunci bane ba abu ne wanda za a tambaye a wannan excellency yaushe za ka yi mana kaza sai ka ga ya ba da amsa ka lokaci kaza to ka ga wannan muna ganin ba matsala ba ne ba gaskiya na dan kwana biyu ina yin irin wannan
ka taɓa samun matsala da wannan abin da kake wani datsa datsa
ban taɓa samun matsala ba saboda ina kiyaye shi ma dai wannan kaddara ce kuma a ce ta riga fata
to za mu so mu ji cikakken suna
to suna na Nazifi Isa Muhammad amma an fi sani na da
Mr. Na'idi kai ne mai jan baki a wannan abu da har ya kai ku ga kun tsinci kanku an muku bulala 20-20 da tarar 10,000 da kuma shara da aka saka ku yaya ka ji sakamakon wannan abu da ya faru
to gaskiya ka manta taron 20,000 ne kuma na ji babu dadi gaskiya kwarai da gaskiya amma tunda mun riga mun sa a ranmu mun yi laifi kuma mun amsa to mun karɓi hukuncin duk da aka yi mana
yanzu yaya za a ci gaba da yin wannan ko kuwa sai da tsadatsan bidiyon za a ci gaba da yi
a za mu ci gaba da yin wannan ai da muna yin kiran shi da yawa to wannan ne dai aka dan samu matsala muka shiga kamar privacy na wani to insha Allah za mu kiyaye gaba akan bidiyoyin da za mu ci gaba da yi za mu ci gaba da irin wanda muke yi a baya masu kyau da ma'ana da fadakarwa da nishadantarwa wanda ba su taba rayuwa wani ba insha Allah
sai sauraro akwai wato kungiyar Amnesty International wato kungiyar kare haƙƙin dan adam wadda ta yi suka akan wannan hukunci inda ta ce wannan hukunci ya yi tsauri akan wannan batu za mu tsitsi mai magana da yawun babbar kotun jihar Kano wato Malam Baba Ziba Ibrahim domin mu ji martaninsa akan wannan batu na Amnesty International a dangane da wannan hukunci Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotunan magistrate na unguwar Noman Slant